pagi. Mayang kau ya. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana yadda hukunce-hukuncen kotuna yake kawo tarnaƙi ga ayyukanta. A ƙasar Ghana kuma ƴan jarida ne ke korafin cin zarafi daga ƴan bangar siyasa. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ce ta shirya tsar domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku da wa'adin mulkin gwamnoninsu ya ƙare, wato jihohin Bayelsa da Imo da kuma Kogi. To sai dai yayin da ya rage ƙasa da mako biyu a gudanar da zaben, hukumar ta INEC ta yi koken cewa tana fuskantar babban ƙalubale sakamakon hukunce-hukuncen da kotuna ke yi da suka shafi sokewa ko sauya 'yan takarar wasu jam'iyyu. Alhali tuni da hukumar ta kammala buga takardun zaɓe tare da sunayen 'yan takara da jam'iyyunsu. A wani taro da ya yi da shugabannin jam'iyyun siyasa, shugaban hukumar zaɓen ta INEC Farfesa Mahmud Yakub ya ce ko baya ga mai da hannu agogo baya, matakin kotunan na kawo tarnaƙi sosai ga ayyukan hukumar.
The commission is concerned about the state of recent judgments and orders of courts in respect of the nomination, substitution or disqualification of candidates after all the sensitive matters.
Yace hukumar ta damu ainihin da yawan hukunce-hukuncen kotuna da suka shafi tsayar da 'yan takara, sokewa ko kuma sauya 'yan takara bayan an riga an buga dukkan takardun zaɓe, ko baya ga ɗankarin tsada wajen sake buga takardun domin biyayya ga hukuncin kotu. Haka kuma shi kansa aikin na sake samar da takardun zaɓen cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wani babban ƙalubale ne ga hukumar.
But the management of the process is also very challenging for the commission.
A ɗaya ɓangaren kuma Farfesa Yakubu ya ce duk da yake hukumar ta yi ƙoƙarin samar da dukkan kayayyakin da ake buƙata a zaɓukan masu zuwa, to amma tana cike da damuwa kan yawaitar tashe-tashen hankula tsakanin jam'iyyu da 'yan takara a jihohin uku, yayin da jam'iyyun siyasa suke ci gaba da gudanar da gangamin yakin neman zaɓe.
I wish to remind you as party leaders that free and fair elections are only possible in an atmosphere of peace.
Yace ina son tunatar da ku a matsayin shugabannin jam'iyyu cewa sahihin zaɓe zai samu ne kawai a cikin kyakkyawan yanayin zaman lafiya. Ko ba komai, zaɓe wani jerin tsare-tsare ne da ya haɗa mutane a matsayin masu zaɓe da jami'an zaɓe da masu sa ido kan gudanar da zaɓe da kuma 'yan jarida. Don haka tsaron lafiyar su na da muhimmancin gaske ga hukumar.
Safety is of paramount concern to the commission.
Kamar yadda Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana, masana da dama sun sha bayyana muhimmancin 'yan jarida wajen tabbatar da gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe da ma ci gaban tsarin demokuraɗiyya a duk faɗin duniya. To sai dai sautari 'yan jaridar suke kokawa kan yadda rayukansu ke fuskantar hatsari da barazana daga 'yan bangar siyasa, waɗanda ake hasashen iyayen gidan nasu 'yan siyasar ne ke ɗaukar nauyinsu domin musgunawa duk wanda suke ganin ya saɓa ra'ayinsu. Irin wannan ne ya faru a Accra, babban birnin ƙasar Ghana, inda wasu matasa 'yan barandar siyasa da ake zargin suna goyon bayan jam'iyya mai mulki ta NPP suka kutsa kai a yayin gabatar da wani shirin tattaunawa kai tsaye kan lamuran siyasa a gidan talabijin na UTV, inda suka tada hayaniya tare da tarwatsa gabatar da shirin. Babban dalilin su na ɗaukar matakin kamar yadda suka faɗa da bakinsu shine ana sukar lamirin gwamnati ba bisa ka'ida ba a wannan shirin. Duk da yake dai an kama waɗannan matasan tare kuma da gurfanar da su a gaban kotu, wadda ta yanke musu hukuncin biyan tara ta CD 2,400, wato kutankacin dalar Amurka 200 kowannensu. 'Yan jarida da dama irin su Maryam Bawa daga gidan rediyon Marhaba da ke birnin Accra suna ganin irin wannan hukuncin ba zai magance barazana da hatsarin da ƴan jarida ke fuskanta ba a ƙasar.
Gaskiya fa cin zarafin da ake wa ƴan jarida a ƙasar nan ya wuce yadda kake tunani, kuma dukkanin wani ɗan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je wajen su yi ƙanna da sunan siyasa, to da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kuɗaɗe a ƙasa da zai yi belin su idan ma an kama su. Wannan zance ba sai an tsaya ana tantama a kansa ba. Allah na tuba, menene CD 2400? CD 2400 ga ƴan siyasa, ƴan siyasa ma waɗanda suke kan karagar mulki a wannan lokaci. Ai ba wani kuɗi bane da ya takara bare ma har ya karya ba. Shi yasa gaskiya ni dai zance idan har za a ci gaba da irin wannan, to ɗan jarida ba shi da ƴanci, dama can ya aka tsare. Bare kuma har an kai ga kai hari, har a kai a shiga cikin gidan jarida ko gidan talabijin ko gidan radio, aje ai barazana, aje ana wa ɗan jarida barazana. To me kenan ake nufi da mu? Kaga ɗan jarida yau duk lokacin da ya zauna in dai baya cikin nutsuwa ba ma zai iya aikin sa yanda ya kamata ba. To yanzu UTV da suka shiga suka je suka yi wannan aika-aika, kana tsammanin idan yanzu bawun Allah ne ya zo ya zauna ya ce zai gudanar da shirin sa ba zai rinka zama cikin wani yanayi na fargaba ba? Wannan kadai ya isa ya sa shi cikin matsala na kwakwalwa. Shi yasa gaskiya wannan hukunci ba hukuncin da ya kamata ai bane. Wannan ai hukuncin wanda ya saci dunkulan magi, shi aka yi musun nan, shi aka yi musu.
Shi ma wani dan jarida Abdulhanan Adam daga gidan talabijin na GHO yana da ra'ayi makamancin wannan.
Hari da ake kaiwa madaima labarai ko kuwa a duka da ake yi wa waɗansu abu ne da yake yana kawo koma baya a cikin wannan aiki da muke ciki, abu ne da yake ba an duba an gyara ba zai kara karkata aikin namu da muke yi. Domin kwanaki in ka duba madaima labarai da yawa abu ne da yake suna gudun zuwa waɗansu jihohi da kuma waɗansu anguwanni da kuma waɗansu ma'aikata na dukan labarai ko kuwa waɗansu labarai domin za a samu waɗansu mutane ne ko waɗansu matasa da yake suna biyan bayan waɗansu jami'in siyasa su musu waɗannan mummunar ko su aikata musu waɗannan mummunar wato IB da yake ana yi yau da kullum. Ɗayan shi kenan muka gani da waɗansu matasa da yake suna biyan bayan jam'iyya mai mulki yanzu NPP sun kai jiki daga wato wani tasha kenan da ke nan jihar Ankara, domin wato waɗanda ke zama suke aiki ko suke yawo magana kan wannan tasha abu ne da yake suna wato sokin gwamnati, domin waɗansu alkawla ne da gwamnati ya yi amma bai iya cika ba. Da kuma wani wato budurwa da yake tana aiki daga CPFM kuma da City TV inda ita kuma ta kai jiki wato inda ake wato taron jam'iyyar NDC ne a Dawa, inda wato Bala'i ya tashi daga wurin kenan ita kuma aka mata duka. Yanzu haka ga da muke magana a City FM nan na nuni cewa yarin an kai ta asibiti ana mata duba. Wayan ga abu duka abu ne da yake na kawo kuma baya, kuma akwai irin wannan abubuwa da yake an yi amma waɗanda suke aikata wannan aikin nan ba a samu a jakunnin su, da yake ba jan kunnin su suna ganin cewa suka kara aikatawa ko kuma waɗansu suka fito suka aikata wannan abu ne da yake su kuma ba za a musu komai ba.
To sai dai matsani shari'a lauya Anas Muhammad ya ce karancin hukuncin da ake ganin an yi wa ƴan barandar siyasar ba daga alƙalin da ya yanke hukuncin ba ne. Yanayin karar da hukumar 'yan sanda ta shigar ne ya yi tasiri wajen yanke hukuncin.
An caje su conspiracy to commit crime da rioting, don kuma a law mu is a misdemeanor. Madukan ya kuma zama misdemeanor iri wanga, jaji ko magistrate na da hanya ta ba fine. To fine nan kenan aka ba su wato an duba duka way 200 penalty units. Wato wannan ya tashi 2400 per person. Amma inda an sake charging da la'alla jajin ba ta samun dama ta ba su fine. Amma a ganina cewa an nuna kamar in kai abu an kai ka kotu a wannan fanni la'alla wasu sun hankalta sun gane kamar gana akwai law. Amma inda abin bai yi mini daji ba ne charging da aka kai nan, wato kusan a ce in dai kana da kudi za ka iya kai komi kenan. The charge is not encouraging at all. Shi ya kawo fine nan 2400 Ghana cedis for irin wanga wato aiki. Maybe 10 mutane enough amma it's early days they said la Allah gari ko police sun kuma su je su yi nazari next time ba su ke iri wanga charge court.
Masu taurari a nan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdulla Bako sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Mustala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.